This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfi Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Alhamis 14 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya dawo birnin Washington DC jiya Laraba, inda aka yi masa alƙawarin mika mulki cikin kwanciyar hankali a watan Janairu. Wani hari da Isra'ila ta kai kan wani gida a arewacin Gaza ya kashe ɗan uwa uku masu shekaru 6 zuwa ƙasa, a cikin akalla mutane 6 da aka kashe a hararin jiragen sama a yankin da yaƙi ya daidaita. Daga nan ba'a cewa an rufe rumfunan zaɓe a faɗin Somaliland bayan zaɓukan shugaban ƙasa, kuma ga dukkan alamu zaɓen na ranar Laraba ya gudana cikin kwanciyar hankali.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo-Addo ya buƙaci ƙasashen duniya su ɗauki ƙwararren matakai don daƙile tasirin sauyin yanayi da kuma kare makomar al'ummomi masu zuwa. Yayi wannan kiran ne a yayin taron sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a ƙasar Azerbaijan. To sai dai masana harkar yanayi a Ghana na ci gaba da maida martani game da jawabin shugaban.
Yayi ikirarin an shuka itacuna fiye da miliyan 50 cikin shekara 4, to amma itacunan kuma da ake yankawa saboda neman zinariya kan hanya wanda doka bai amince da ita ba, ya sa wannan shuka itacin da ake yi bai kawo mana amfani.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa ci gaba da rufe iyakar Najeriya da ƙasar Benin na ci gaba da janyo koma bayan tattalin arziki a yankin Babana da ke jihar Nija, kamar yadda mazauna yankin suka bayyana, inda suka kuma yi kira ga hukumomi da su sake duba wannan batu. Sannan kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma za mu kawo muku shirin domin iyali, wanda a yau ya tattauna akan batun dokar haramta cin zarafin mutane ta VAPP da aka sanya wa hannu a shekarar 2015 a Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya dawo birnin Washington DC a jiya Laraba, inda aka yi masa alƙawarin mika mulki cikin kwanciyar hankali a watan Janairu, yayin da ya gana ta tsawon sa'o'i 2 a fadar White House da abokin hamayyarsa na siyasa Joe Biden. Kakakin fadar White House Karine Jean-Pierre ta shaida manema labarai cewa ganawa ce mai mahimmanci, kuma sun tattauna muhimman batutuwan da suka shafi tsaron ƙasa da manufofin cikin gida da ke fuskantar al'umma da kuma duniya baki ɗaya. Biden ya gayyaci Trump don ziyarar gargajiya, abinda ke nuna mika mulki cikin lumana a ranar 20 ga watan Janairu mai zuwa a cikin demokradiyyar Amurka tsakanin shugaban Amurka na yanzu da kuma shugaban zartarwa mai zuwa. Wannan dai ita ce ziyarar farko da Trump ya kai fadar White House tun bayan wa'adin shugabancinsa na farko, wanda ya kare a watan Janairun shekarar 2021. Shugabannin biyu sun zauna a cikin Oval Office gabanin tattaunawarsu ta sirri. A ɗaya ɓangaren kuma, zaɓaɓɓen shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya yi zaɓen ba zato ba tsammani don tafiyar da rundunar soja mafi girma a duniya, inda ya zaɓi mai gabatar da shirye-shirye na gidan talabijin na Fox News kuma tsohon soja Pete Hegseth a matsayin sakataren tsaro. Trump ya zaɓi wanda ba shi da gogewa a gwamnati ko kuma iya gudanar da wani babban kasuwanci, amma tsohon sojan kuma mai gabatar da shirin Parks and Friends a duk ƙarshen mako ya daga darajarsa ne ta hanyar nuna wasu sauye-sauye ga ma'aikatar tsaro. Hegseth ya ce yana adawa da shirin tabbatar da daidaito a aikin soji da ake kira DEI, haka kuma ya dasa ayar tambaya game da rawar da mata ke takawa a fagen fama. dukkansu wanda sakataren tsaro Ash Carter ya budewa mata a cikin Janairun 2016. Tun bayan wannan lokacin mata sun samu mukamai a matsayin Green Beret da Army Rangers da Navy Battlecraft bayan kammala gwaje-gwaje masu wahala iri ɗaya da maza ke yi. Wani hari da Isra'ila ta kai kan wani gida a arewacin Gaza ya kashe ɗan uwa uku masu shekaru 6 zuwa ƙasa a cikin akalla mutane 6 da aka kashe a hararin jiragen sama a yankin da yaƙi ya daɗe ta, inji likitocin Falastinu. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon ta sanar da cewa a ƙasar Lebanon wani hari da jiragen yaƙin Isra'ila ya kai kan wani gini da ke kudancin birnin Beirut jiya Laraba ya yi sanadin mutuwar mutane 6 tare da jikkata wasu 15. Sojojin Isra'ila sun yi ƙawanya tare da keɓe yankunan arewacin zirin Gaza a cikin watan da ya gabata, suna masu cewa mayakan Hamas sun sake haɗuwa. Ƙwararru akan yunwa sun ce matsananciyar yunwa ta kusa ko kuma tana iya faruwa a can. Har ila yau Isra'ila ta ƙara kai hare-hare a cikin ƙasar Lebanon tun cikin watan Satumba a daidai lokacin da take ƙara zahafa yaƙi da ƙungiyar Hezbollah. Yaƙin da Isra'ila ta yi da Hamas a Gaza ya kashe mutane fiye da 43,000, inji jami'an kiwon lafiyar Falastinu. Jami'an ba su bambance tsakanin farar hula da mayaka ba, amma sun ce fiye da rabin waɗanda aka kashe mata ne da ƙananan yara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan Sarfila zai dawo da ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo-Addo ya buƙaci ƙasashen duniya su ɗauki ƙwararren matakai don daƙile tasirin sauyin yanayi da kuma kare makomar al'ummomi masu zuwa. Akufo-Addo ya yi wannan bayanin ne a taron sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 29, wato COP29, da ake yi a ƙasar Azerbaijan yanzu haka. Ya kuma buƙaci shugabannin na ƙasashen duniya da su tashi tsaye wajen ɗaukar matakai ba kawai maganar baka ba. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Baƙo ya aiko mana wannan rahoton daga birnin Accra.
Da yake jawabi a taron, shugaba Akufo-Addo ya jaddada cewa ƙaruwar sauyin yanayi musamman kan al'ummomi masu rauni na buƙatar haɗin gwiwa tare da aiki na haƙiƙa. Yace akwai damuwa ƙwarai idan aka yi la'akari da yawan tarukan sauyin yanayi, amma har yanzu babu wani ƙwaƙƙwaran tasiri na daƙile matsalar. Domin haka,
today we gather not merely as leaders or policy makers, but as individuals bound by our love for our lands and future generations.
A yau mun haɗu ba kawai a matsayin shugabanni da masu tsara manufofi ba, amma a matsayin ɗaiɗaikun mutane da muke son ƙasarmu da al'ummominmu na gaba. Mu bari taron COP29 a nan Azerbaijan ya nuna muhimmancin canji daga tattaunawa zuwa tabbatarwa. Shugaba Akufo-Addo ya bayyana cewa Ghana na samun ci gaba mai ɗorewa da burin rage hayaƙin da take fitarwa da ton miliyan 64 nan da shekarar 2030. Ghana ta dasa bishiyoyi miliyan 50 daga shekarar 2017 zuwa yau da tsarin ababen hawa masu amfani da wutar lantarki don hanzarta canjin makamashi. An fara taron kiyaye muhalli na COP tun shekarar 1995 a ƙasar Jamus. Shin ko taron na tasiri gurin magance ɗumamar yanayi izuwa yau zukuwa? Tambayar da na yi wa Muhammad Jafar Dankwabiya kenan, mataimakin daraktan bincike a cibiyar sauyin yanayi da samar da abinci.
Ɗumamar yanayi da kanta tana haifar da ababai masu yawa, to amma wannan zama da aka saba yi yanzu ya zama dai kamar yanda muka san ana zabe a cikin ƙasa kowane shekara 4. In aka yi zabe aka kare, sai a koma inda ake har in shekara 4 kuma ya dawo. Haka ne wa'anga kuma suke nasu, kowane shekara sai a dubi ina za a je a zamna a yi maganganu. To amma mu kiran da muke yi shine yanda shugaban ƙasar Ghana kiran da yayi shine a tashi a yi aiki. A tashi a yi aiki shine a san yanda za a yi a magance hauhawan zafi. Yanda zafi ke yawa, rafi suna bushewa, ruwan sama ba ta zuwa, dukan ga kuma mun san ayyukanmu suka kai mu ga haka.
Sai dai masana kan yanayi da muhalli sun mayar da martani ga shugaban, suka ce wannan kira da yayi da kuma ababen ci gaba da ya ambata gwamnati ta yi kan kiyaye muhalli ba su bayyana yanayin da kasar ke ciki ba. Idan aka yi la'akari da illar da masu haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba suka yi muhalli a kasar, wacce ta assasa kuma coordinator ƙungiyar tsaftace muhalli, wato Eco Conscious Citizens, Ewula Sewa, da take mayar da martani kan jawabin. a kafar talabijin na TV3 ta ce.
I was wondering whether he was talking about another country.
Ina tunanin ko yana maganar wata ƙasa ne. Ana lalata dazuzzukan mu ta hanyar hako mu a dane ba bisa ka'ida ba. Koguna sun gurbata. Babu wani kuduri na kare muhalli daga gwamnati. Shi ma Jafar Dankwabiya ya dace da hakan.
Yayi ikirarin an shuka itacina fiye da miliyan 50 cikin shekara 4 to mukaddara haka nan ne to amma itacinan kuma da ake yankawa saboda neman zinariya kan hanya wanda doka bai amince da ita ba wanda aka fi sani da galamsi yasa wannan shuka itacin da ake yi bai kawo mana amfani saboda in an shuka daya aka yanka 10 to an koma baya
taron na bana dai ya maida hankali ne kan samun da kudaden gyara yanayi da taimakon kasashe masu tasowa dan dakile illolin da sauyin yanayi ke haifarwa Idris Abdullahi Bago sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
a gaida Idris Abdullahi Bago shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniya
shugaban kasar Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar China Xi Jinping za su gana a ranar 16 ga watan nan na Nuwamba a gefen taron haɗin gwiwa tattalin arzikin Asiya da Tekun Pacific na shekarar nan ta 2024 ko APEC a birnin Lima na kasar Peru in ji Fadar White House jiya Laraba taron ya biyo bayan ganawa ta ƙarshe da shugabannin suka yi akai-akai shekara guda da ta gabata a gefen taron kungiyar APEC a California da taron sa na shekarar 2022 a Bali a gefen taron G20 ana sa ran Biden da Xi za su sake duba bangarorin haɗin gwiwa musamman sake dada hulɗar haɗin gwiwa tsakanin soja da soji da kokarin yaki da matsalar kwayar fentanyl a duniya da kuma yin aiki tukuru don tunkara haɗin da ke tattare da leken asiri na artificial intelligence ko AI in ji wani babban jami'in gwamnati azanta da manema labarai a jiya Laraba an rufe rumfunan zaɓe a faɗin Somaliland bayan zaɓukan shugaban ƙasa kuma ga dukkan alamu zaɓen na ranar Laraba ya gudana cikin kwanciyar hankali hukumar zaɓen Somaliland ta ce an rufe rumfunan zaɓen a faɗin yankin da ƙarfe 6 na yamma a gogon gida fiye da mutane miliyan 1 ne aka yi wa rajista don kaɗa ƙuri'a a wasu rumfunan zaɓe 2000 a yankin Somalia da ya ɓalle da yammacin ranar an fara ƙidayar ƙuri'a cewa hukumar zaɓe za a fara ne daga matakin rumfunan zaɓe sannan za a wuce zuwa gundumomi da kuma yanki kafin a bayyana sakamakon zaɓen in ji shugaban hukumar zaɓen Musa Hassan Yusuf ya ƙara da cewa sun samu nasarar magance ƙananan batutuwa na fasaha da aka samu a wasu rumfunan zaɓe ya ce hukumar zaɓe za ta bayyana sakamakon zaɓen nan da ranar 21 ga watan Nuwamba daga ƙarshe wasu fashe-fashe guda biyu a wajen kotun Brazil sun kashe wani mutum tare da tilasta alƙalai da ma'aikatan su ficewa daga ginin da ke babban birnin Brazilia a wata sanarwa da kotun ta fitar ta ce an ji ƙarar mamaye biyu masu ƙarfi da ƙarfe 7:30 na safe lokacin gida jim kaɗan bayan kammala zaman Laraba ta ƙara da cewa dukkanin masu shari'a da ma'aikatan su sun bar ginin lami lafiya bayan faruwar lamarin yan sanda sun ce tun da farko wani kayan tarihi ne fashe a wajen kotun daga baya jami'an kashe gobara na yankin sun tabbatar da cewa mutum ɗaya ya mutu a wurin amma ba su tantance shi ba fashe-fashen sun faru ne a dandalin Three Powers Plaza na Brazilia yankin da manyan gine-ginen gwamnatin Brazil suke
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma za mu sake tabo bangaren rahotannin mu matakin rufe iyakan Najeriya da Jamhuriyar Benin tun a lokacin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari zuwa yanzu ya kawo cikas sosai ga harkokin kasuwanci a yankin Babana da ke jihar Niger da ke kusa da iyakar inda wata babbar kasuwa ta ƙasa da ƙasa take yan kasuwa da shugabannin al'umma na yankin sun jaddada mahimmancin bude iyakokin tare da yin kira ga hukumomi da su sake duba batun tsaro a yankin wanda shi ma wani babban kalubale ne wakilin muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton
rashin sake bude border Nigeria da kasar jamhuriyar Benin dake yankin Babana a jihar Niger na ci gaba da jefa al'ummomin yankin cikin hali na yanayin damuwa tun a lokacin tsohuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ne dai wannan boda ta Babana ke ci gaba da zama a rufe a sakamakon matakin da gwamnatin Buhari ta dauka na rufe iyakokin kasar a wancan lokaci iyakar ta Babana dake karamar hukumar Borgu a jihar Niger tana da babbar kasuwar kasa da kasa da ta hada kasashen Nigeria da Benin da kuma kasar jamhuriyar Niger har ma da wasu kasashe na Afrika ta yamma a yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta kafa wata hukuma ta musamman da ta sanya wa suna Babana Border Development Agency domin bunkasa tattalin arzikin mazauna wannan yanki a wani taro na masu ruwa da tsaki a kan lamarin kasuwar ta kasa da kasa da ke Babana mahalarta wannan taro sun tattauna akan abubuwa guda uku da suka hada da bukatar gwamnatin Nigeria ta sake bude wannan boda Alhaji Garba Muhammad Dalladi shine babban daraktan hukumar kula da kasuwar kasa da kasa ta Babana ya ce gurin su a sake bude wannan boda
duk abin da muke akan wannan boda sun san ba za mu kawo kasuwa mu ce kuma a ce boda na riba to kaga wannan wani hikima ne da zai sa su ma su san da cewa to mutane wa san wargan yanzu suna bukatun bodan su a bude musu
to shi ma dai shugaban karamar hukumar ta Borgu Honorable Suleiman Yarima Kilishi ya ce dama suna da alaka mai karfi a tsakanin yankin Faraku ta kasar Benin da kuma Borgu ta Nigeria a saboda haka ya ce sake bude wannan boda zai taimaka wajen kara karfin wannan dangantaka
yanzu in ka tabi yan masu shigo da kudi da takumbuka kaga su ma ba motoci za ta shigo da shi kawai ba abubuwan da ake samu a can Burkina Faso da Niger da Benin Republic za su shigo mana kuma su dawo gida don ba wanda bai san su Allah ba su Allah shine headquarter na Borgu daya tun 1884
suma dai sarakuna iyayen kasa sun jaddada bukatar ganin hukumomin Najeriya sun waiwayi wannan yanki na Babana domin kuwa ko baya ga bukatar sake bude wannan boda lamarin rashin tsaro na zama wata babbar barazana Dr. Mahmud Ahmad Aliyu shine sarkin wawa da aka fi sani da Dodo of Wawa
ni rige magana da kai ina cikin wanda harkar rashin tsaro ya shafa shekara uku da suka wuce lokacin nan yadda yake ba haka yake yanzu ba an dan samu sauki kuma fatan mu shine mu samu hadin kai tsakanin mu mazauna gurin da jama'an tsaro a samu a jira lamarin ana kan shi in Allah ya yarda
ko da yake bai fadi dalilin da yasa aka rufe border ba tun da farko amma ya ce idan aka shawo kan matsalolin da suka sa aka rufe border nan gaba kadan za a bude inji wani jami'in hukumar custom wanda ya halarci wannan taro Ma'aruf Aliyu Goro
an samu an cewa wayannan dalilan an riga an cimma buri an wuce abubuwan da yasa canda aka kulle shi saboda abubuwan da babu shi da yanzu nan ayi kokari a same shi in aka same shi sannan sai a bude bodan
bayanai dai sun nuna cewa wannan yanki na Babana yayi matukar samun koma baya matuka ta fuskar ci gaban tattalin arziki a sakamakon rufe wannan iyaka na kusan shekaru 6 zuwa 7 Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
madalla a gaida Mustafa Nasiru Batsari to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka
akwai dokoki muna da matrimonial causes act muna da VAP act wanda yake taimakawa in aka ci ma mace zarafi da shi ake amfani da shi
Najeriya dai kowa ya san addinai masu karfi shine addinin musulunci da christianity duka wannan addinan guda biyu babu inda suka ce a ci zarafin mace babu inda suka ce a wulakanta mace
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a shekarar 2015 Najeriya ta zatta da doka haramta cin zarafin mutane da ake kira VAPP, ciki har da cin zarafin mata, cin zarafi a cikin gida da kuma haramta bin al'adun gargajiya masu citaswa. Dokar ta kuma buƙaci ba da kariya ta doka da mu'amala da tallafawa waɗanda abin ya shafa da kuma hukumtawa masu laifi. Sai dai bayan kusan shekaru 10 da kafa wannan doka a matsayin tarayya, har yanzu batun yana ƙasa yana dabo a galibin jihohin ƙasar. Shirin domin iyali ya gayyaci mata 'yan fafutuka domin haska fitila kan wannan batu ganin an sake mai da shi gaban majalisa, inda muka gayyaci Hajiya Hauwa Abubakar Funtuwa, mai ba matar gwamnan jihar Katsina shawarwari, da 'yan gwagwarmaya Jamila Sidi Ali Sirajo da kuma barista Hassana Ayuba mai rigar tula. Barista Hassana ta fara da bayyana irin dokokin da aka tanada a Najeriya domin kare waɗanda aka fi zalunta. A hirar da wakiliyarmu da ke birnin tarayya Abuja Madina Dauda ta jagoranta.
Akwai dokoki, muna da abin da ke kiran shi Matrimonial Causes Act, muna da VAP Act, wanda yake taimakawa in aka ci mace zarafi da shi ake amfani da shi. Muna da kuma wata doka, wato Criminal Act, wanda ba cika amfani da shi a arewa ba, an cika amfani da shi a kudu ne. A arewa muna amfani da abin da ke kiran shi Penal Code. Yawanci dokokin da suke wannan Penal Code da arewa suna da sun fi na kudu zafi. A Penal Code na kudu ba su da shari'an cewa an kama mace matan aure da wani ko shari'an faskanci, ba su da shi. Amma mu a arewa muna da shi a Penal Code. To,
shine shari'an faskanci kenan.
Faskanci. Su ba su da shi a kudu, mu a arewa muna da shi. In ka dubi cikin Penal Code za ka gan shi. Amma su a Criminal Code ba su da shi. To, a arewa a under rapper akwai abun da suka kawo wanda ke kiran su, ana kiran shi safe space, wanda an fara yin shi ne a nan Abuja. An hada ne da matayen sarakuna, matayen da aka ci musu zarafi in suka kai maganar rapper, ya inda mijin ya kore su akan ajiye su ne a fadan sarki. Kuma chairperson wanda take duban wannan ita ce matan sarki, wato kabana FCT matan sarkin garki ita ce chairperson. Ana kiran shi safe space.
Yan matan safe space wuri ne da aka kebe musu,
wuri ne wanda musamman wanda aka kebe, wanda zai zama na cewa ba wanda zai zo ya ci musu mutunci a gurin. Wuri ne wanda aka kebe, wanda baka isa ka zo gurin ka tozarta ma matan da aka kawo ta gurin ba, shine ake kiran shi safe space. Ya mata da suka samu kansu a halin ciki, sai namijin ya zo ya ce a'a, shi ba shi ya yi ciki ba, magana ya kai rafa, akan ɗauki ita yarinyar nan da ciki a kai ta wannan safe space ɗin har ta aihu. In ta aihu sai a ɗauke ta a kai ta makaranta, sai a tozarta shi mijin, ya zama dole ne, wajibi ne ka kuɗin da za a ciyar da wannan yaro, amma za ta zauna ne a wannan wurin da aka kebe shi, wanda ake kiran shi safe space. An fara wannan ne a FCT, tukuna ba riga an kai shi waje ba,
wasu jihohin ba,
amma an fara shi ne a birnin tarayya, wanda ni ina cikin wayan da suka je suka ida da tambayoyi a gani ya wannan abun yana tafiya daidai ko babu.
To shi VAP, wanda shi ne dokar hana musgunawa mutum ko cin zarafin mutum musamman mata, wanda aka fi sani da Violence Against Persons Prohibition Act, ina wannan dokar take yanzu?
Eto, wannan dokan tun da aka kafa ta tana nan, ba duka jihohi ne suka ansa ba, jihohi kaɗan ne suka ansa shi. Kaban da zure muke magana da wata ruwana ta ce Katsina sun amince, ba ma wannan VAP aka dai ba, adda Child Protection Act, ba duka jihohin arewa suka amince ba, jihohi kaɗan ne kawai suka amince shi. To amma idan har shi shugabanmu gaba daya na babban ministry ta shari'a, idan har akwai abin da za su da shugaban kasa ko kuma a dandalin majalisa a taimaka duka jihohi su ansa, zai danka mana sassauci, don mata suna wahala. Kuma dokan kasa ya hana ka cima mace zarafi, wasu ya kai inda ma sai su kashe matan su ma sai su binne shi cikin dare ba tare da sanin ƴaƴan su ba. An yi haka a kasan nan, ba zan da kira sunan state din ba,
amma an yi
sabagen duka ya kai inda ya kai duka kashe mata aka binne ta cikin dare. Yara tun suna jin kukan uwarsu har murya ya dauke,
kuma har yanzu ba a yi hukunci ba.
anyi hukunci anyi hukunci saboda yaje ya kai kara bai gan matan shi ba aka tambaya yaushe ne kan ka gan matan nan na karshe
shi mijin kanshi wanda ya tashe ta
yaushe ne iyali suka ce yaushe ne ka ganta na karshe wanda sai yanzu ne ka zo kake kawo kara sai aka shiga bincike aka tambaye karamin yaron yaushe ne ka ji muryar mamanka na karshe yace ranan kaza watan kaza babanmu ya rufe mu ta waje mu muna ciki tun muna jin kukar mamanmu iyakacin ran da muka ga mamanmu ke bincike yayi bincike ya kai inda ya kai sai aka samu cikin dare ya kashe ta ya dauke ta ya sa ta a cikin su kawai ba ma haka ba akwai wata ƴar uwan namu da mijin cikin duka ya buge ta ya duka ya kai inda duka ya kai har ta mace ya kira abokanansa cikin dare aka dauke ta aka kai ta wani asibiti cikin dare aka gane cewa ta mutu ta tara abokaninta aka binne shi
aka binne ta
kakan wani kakan mu yace a bari kar ayi magana idan wannan jinin sa ne a daidan lokacin aka kashe jikansa in har shekara ya kewayo wanda yake da hannun mutuwa zai haka aka yi faru
ya mutu
Allah ya zartar da nashi hukunci ya mutu
an karbi addu'an tsoho
to ni abin da nake faɗi shine akan wannan kasan mata ba su da murya me yasa na faɗi hakan nan sarkin yawa yafi sarkin karfi ba a ji muryar mata an ka kai karan namiji sai a ce ai kai ne da laifi ba za a ma tsaurare ka ba za a ma tsaya a ji menene kawo ka ba sai a ce baki da hakuri hakurin ya gaza shi yasa kin fito kike magana
bari zo wajen Hajjia Hauwa Abubakar ke kina da mukami a gwamnati me kike ganin yake sawa mata ki shiga wannan yanayi
kamar mu yanzu a arewa misali mun bar abin da ake mun saki layi mun bar abin da ake ce ma wannan family values din yanzu da misali da muka tashi a arewa zaki ga akwai yaran da aka kai su makaranta sunan kanin mahaifinsu suke amfani da shi a littafi wasu ma sunan makwabci ko aminin mahaifinsu suke amfani da shi a littafi
saboda zama yayi dadi
madalla amma yau an wayi gari kowa ni kai na sani ƴaƴana na sani to kinga tun daga nan mun saki layi na farko kenan sannan na biyu mun tashi da wata al'ada wadda misali tun ana yara zaki ga duk wani aikin gida aikin karfi aikin wahala diya mace aka san da yin ta zaki iske ƴaƴa mata a rijiya suna ebo ruwa zaki iske ƴaƴa maza suna buga kwallo ko suna majalisa
ko suna wajen hira
to tun a nan lokacin ko a girma da ake mace ake matarbiya ake koya mata zamantakewa aure tun tana yarinya ƴaƴa mazan mu ba a zaunar da su a lurashar da su ga yanda tarbiya take ga yanda mu'amalar zamantakewan aure take saboda haka shi yaro abinda duk ya taso yaga ana yi a gidansu ko da daidai ne ko ba daidai bane tunda ya tashi yaga haka ake a gidansu shi
sai ya dauka daidai
to mu babban matsalar da muke da shi a arewa shine mutane suna amfani da addini ba ta hanyar da ta dace ba suna lullubewa karkashin al'ada amma sai amfani da addini a sakaye abin da yake na gaskiya
to a gaida adangari abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya muna godiya ta musamman ga bakin namu Hajjia Hauwa Abubakar Huntuwa da ƴar gwagwarmaya Jamila Sidi Ali Sirajo da kuma barista Hassana Ayuba mai riga tula sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin da Dadi Balawe daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata su ne
to madalla a gaida Grace Alheri Abdu to yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaici
shugaban Amurka mai jiran garo Donald Trump ya dawo birnin Washington DC a jiya Laraba inda aka yi masa alƙawarin miƙa mulki cikin kwanciyar hankali a watan Janairu yayin da ya gana ta tsawon sa'o'i biyu a fadar White House da abokin hamayyarsa na siyasa Joe Biden
masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyarmu na yau ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.